Kana ‘yan kwanaki gabanin babban zaben shugaban Najeriya a ranar Asabar wato 16 daga wannan wata na Fabrairu. Muryar Amurka ta yi gagarumin taro na bainar jama'a a Abuja inda ya samu halartar hukumar zabe, masu ruwa da tsaki a harkokin zabe, lauyoyi da kuma masu kada ƙuri'a. A yayin taron, ‘yan takara na jam'iyyu daban-daban sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda suke ganin zaben zai gudana. Na tattauna da wasu daga cikin ‘yan takarar ga abinda suke ce.
Sunana Shitu Muhammadu Kabiru, MOA, National Chairman, Advance for Democratic Alliance, shugaban kungiyar masu neman shugaban kasa a Najeriya. Wannan zaben sun an fitar da wani ya ci zabe, ya kamata mu dauke ta kamar sabkar kallo muke. Wannan ya ci yau gobe, wani kuma zai dauka. Wanda ya faɗi yau ya bibiyi kadara.
Sunana Hajiya Aisha O Abdulsalam, wanda take takara a jam'iyyar DPP a matsayin House of Reps, Federal Constituency of Abuja South. Mun ji daɗi da aka ce mu mata mu fito, saboda in muka fito mu ma za mu kara development na ƙasarmu. Mu kuma muna so mu san cewa mata we are contributing, ba sai cikin gida kawai ne muke da amfani. Muna so mu nuna musu cewa even in decision making a democracy mu ma muna da amfani.
Grace Alheri Abdu da ta jagoranci wannan gagarumin taro ta bayyana cewa muryar Amurka za ta ci gaba da gabatar da labaru na wannan zaben tun daga yin zaben a ranar Asabar har zuwa ba da sakamakon zaben.
Makasudin shirya wannan taro shine mu kafar watsa labarai ne, kuma abinda muke shine ilmantar da mutane da sanar da mutane kan duk abin da yake faruwa, musamman domin ba da dama ƙara fahimtar abin da ya shafi wannan zabe, kama daga abin da ya shafi hukumar zabe, hukumar wayar da kan jama'a wato National Orientation Agency, jami'an tsaro, jam'iyyun siyasa. To mun ba da dama ne domin a turanci ana cewa robin minds, ba mu tsaya ra'ayoyi da fahimtar juna. Muka ga ya dace a ba su dama ido da ido su yi ma hukumar zabe tambayoyi su samu ansa kai tsaye.
Wannan taro dai da muryar Amurka ta yi shine kusan karo na uku da aka yi irinsa, wanda ya samu halartar mutane, wanda na farko an yi shi ne tare da matasa waɗanda suka shafi masu kada ƙuri'a da masu sauraro, na biyu kuma da mata, sai kuma wannan da ya samu halartar masu ruwa da tsaki a harkokin zabe a tarayyar Najeriya. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.